Jama'a assalamu alaikum. A cikin watan Satumba na shekarar 2014, Allah ya mu wani sanannen mutumi mai suna Alhaji Sulaiman Taba rasuwa a Bauchi. Marigayi Alhaji Sulaiman Taba ya rasu ya bar ƴaƴa 22, maza da mata, da kuma wata matar da ya aura amma kuma ba su taba haihuwa ba, mai suna Laraba Gambon Alinkano. Daga cikin ƴaƴa 22 da marigayi Alhaji Sulaiman Taba ya bari, akwai Nura Sulaiman, wanda shine babban ɗa namiji a gidan. Nura Sulaiman ko kuma Nuruddin Sulaiman yayi aiki ma tsohon gwamnatin jihar Bauchi Malam Isa Yuguda, kuma har yanzu yana daga cikin masu hidimar yaɗa labarai ma tsohon gwamna. A bayan rasuwar Alhaji Sulaiman Taba, wata kotu dake a Bauchi ta raba gadansa, aka ba kowa nasa, aka kuma ba kowa takardar mallakin abin da ya gada. Ita wannan mata ta marigayi Alhaji Sulaiman Taba, wato Laraba Gambon Alinkano, an ba ta gadon wani gidan sama daga cikin gidajen marigayin, kuma ta karba aka yi takarda aka mallaka mata shi. Shekaru biyu a bayan da kotu ta yi wannan rabo na gado, sai ita Laraba Gambon Alinkano ta ce ba ta son wannan gado na gidan saman da aka bata, ba ta ma yarda sam da yadda aka yi rabon gadon ba, tare da taimako da sa hannun wani sanannen ɗan siyasa, ɗan kasuwa kuma mai sarauta a Bauchi. Ta kai ƙara kotun yanki a cikin Bauchi, wadda ta ce ta warware rabon gadon da aka yi shekaru biyun da suka shige ɗin. To amma kuma abin da aka ba shi Nura Sulaiman shi ne kaɗai aka ƙwace aka bata, ba a taɓa na sauran magada ba. Tambaya a nan ita ce, me yasa sai gadon da aka ba Nura Sulaiman za a ƙwace? Shin alaƙar Nura Sulaiman da Isa Yuguda ne ta janyo aka yi masa hakan? Tasirin wannan ɗan siyasa, ɗan kasuwa kuma mai sarauta ne janyo hakan? Wuce gona da iri na alƙalai ne? Yau batun da za mu fara taɓowa kenan, kuma za mu faro daga kan shi Malam Nura Sulaiman.
Sunana Nuruddin Sulaiman, ɗaya daga cikin magadan Alhaji Sulaiman Taba wanda Allah ya masa rasuwa a watan tara na 2014. Abinda ke tafi da ni saboda gadon da aka raba mana ƙarƙashin shari'a da kuma irin zalunci da ƙarara da aka mana a matsayin mu na magada, aka karɓe haƙƙin magada, aka mallaka mu waɗansu wanda ba su da haƙƙi, waɗansu kuma suka shiga cikin abun wanda ba su da haƙƙin gado, ba su da mu'amala da mu, ba su da dangantaka da mu, ba su da dangantaka da kowane wanda ya gada a cikin wannan al'amari.
Suwa ne ne suka raba wannan gado?
Na farko dai wanda suka raba wannan gado wata kotu ce a tidin alƙali. Aka ɗauki wannan gado aka kai mata, kuma a hakika a wannan lokaci ta yi duk abin da za ta yi, yanda ta tafi hukumar gidaje da safiyo na jihar Bauchi, ta ba su aiki muka biya, ta je ta yi iyasin kuɗaɗen gidajen da mahaifinmu ya bari, ta zo ta rubuta mata sakamako ta kawo mata gabanta. Kuma bayan ta rubuta mata sakamako ta kawo mata gabanta, ita kuma ta duba, ta kira magada ta tantance tukunna, ta ce to za ta raba gado. Amma a ciki akwai wani kyautata wanda kotu ta yi wa ita wanda take matan mahaifinmu, yanda ta tambaye ta cewa me kike so, wanda ake ce mata Laraba Gambon Alinkano. Ta ce kuɗi take son a bata. Kotu ta rubuta. Ranar da kotu sake kira mu bayan sati ɗaya, sai kotu ta ce mana mu yi haƙuri, ba za a yi wannan shari'a ba, saboda wannan mata ta je ta ce ba za a bata gadon mijinta ba. Domin haka bayan hukumar shari'a ta jihar Bauchi ta turo ta ce a dakata, bayan ta yi bincike ta ce a cigaba, amma a yi mata abin da take so. Wannan kuma ya faru a kan idanmu a matsayinmu na magada, ita kaɗai aka bata wannan dama. Amma duk da haka a wannan lokaci mu ba mu yi ƙorafi ba, don fatanmu a raba mahaifinmu da kaya, saboda kaya ya zamo na magada, a ba mu kowa haƙƙinsa. Aka zo aka raba gado, ga takarda kamar yadda kake gani Alhaji Abdulwahab, wannan ita ce takardar da hukumar ƙasa da safiyo ta jihar Bauchi ta yi wa gidajen mahaifinmu kuɗaɗe ta turo da shi kotu. Bayan an raba aka bata gidan sama, ita ta fara tashi a
kato. Kafin zo, kamar ku nawa ne magadan mahaifinku da ya mutu ya bar ku?
Mu dai magadan mahaifinmu ya rasu ya bar mu ƴaƴanmu 22, maza 11, mata 11. Yawwa.
To yaya kowanne an raba bisa kamar yadda kotu ko kuma shari'a musulunci ne ta ce a yi?
Hakika abinda kotu ta yi kenan, yanda ta raba kamar yadda shari'a musulunci ta ce, domin kotu kawai ta tabbatar da abinda Allah yake ne. Ta raba, ta bada kowane ɗaki nasu, kowane mutum aka bashi nashi. Bayan an bayar kowa aka sallame shi kowane magadi yayi na'am da abin da aka yi ya tashi ya tafi to abun mamaki bayan an yi wannan da tsawon shekara biyu sai naga takarda a matsayina na ni ne babba kuma shugaba sai naga takarda daga kotu
to kai kaman me kaman laka menene kotu ko kuma ka gada kai
abin da muka gada yawanci gadanmu ya fita allaka ne akan gidaje da filaye da mahaifinmu ya bari mu dai kowane daki sun samu gidaje da kuma babban gida na mahaifinmu wanda yake kowanne kuma aka raba musu bisa yawansu wayansu sun samu dakuna 4 wayansu sun samu dakuna 6 wayansu sun samu dakuna 8 haka aka raba domin haka an raba gidajen bisa daki daki ne in akwai ciko ku cika in kuma za a muku ciko ayi wanda kuma duka aka yi shi a ƙarƙashin shari'a muka bada kotu ta bamu takaddan tabbaci da mallaka kaman yanda ka'ida yake
to ita wannan mata wanda yake aka ce a bata kuɗi ko kuma ta nemi a bata kuɗi bata da wani magaji ne ko haihuwa ne da ta yi a gida
ai ita kan mata zo bayan iyayenmu mata sun rasu ne bata da magajin kowa bayan ita kadai wanda duk da a lokacin akwai ƴan uwana wanda suke da korafi akan cewa sun tabbatar mahaifinmu ya take ta suna da takarda a hannunsu a matsayina na babba nace su bar wannan magana kawai a je a raba gado da ita
amma shi mahaifinku ya rasu tana gidan ne
ai lokacin da mahaifinmu ya request mai kuma a cikin wannan jinyar ta taso daga gidansu ta dawo gidanmu yawa a wannan lokacin ta taso ta dawo
duk wannan tsawon lokaci da na rashin lafiya bata gidan
bata gidan domin haka yasa ma yana gidajen ɗaya daga cikinmu ne a matsayina na babba ni na bada umarni a ɗauke shi a sa shi a wani gidan ɗaya daga gidajen ƙannena yawa muna kulawa da shi da kuma ɗaya matarsa wanda ita kuma a lokacin tana jinya ta tafi asibiti an kwantar da ita bayan an sallame ta ta koma gidansu don ta ɗan kwana biyu saboda jinya ya faru nace mata ta zauna ta samu ƙarfi a jikinta saboda ita ma ta tashi a jinya kuma ba za ta zo ta hau kan wani jinya ba ciwon ta zai dawo.
To mahaifinku ya rasu an yi rabon gado kowa ya an danka masa nasa to bayan haka yanzu akwai wani abu ne da ya taso?
Akwai abin da ya taso don bayan an raba gadon nan kotu ne ta raba wannan gado bayan shekara biyu sai na samu takarda na sammaci akan cewa ita wannan mata bayan an bata gidan sama gaba ɗaya complete gidan sama
ita Laraba
gamban a Dinkano bayan an bata complete gidan sama a matsayin shine gadanta kuma a lokacin ita ta fara tashi ta yi godiya saboda an mata abin da take so sai ga takarda ya zo akan cewa a kwace gidanmu na marayu tare da ƴan uwa na mata guda hudu a bata ita bata san wannan gida bayan wannan gado an raba shi kowane daki sun sai da gidajensu sun ba da kuɗi ma ƴan uwansu bisa yanda shari'a ya ce bayan ta yi wannan muka je muka gaya ma kotu ta yi appeal kotun Angonjaki muka je muka yi bayani ma kotu ta yi kememe ta ƙi sauraron mu ta ce ta rushe gado muka je muka bayan shekara biyu muka je muka yi a
kuma sun sai da nasu
ai bayan shekara biyu kowane daki sun sayar saboda yawa kowa an bashi na shiga dan a matsayina na babba na wakilci kowa na ga kowa an bashi hakkinsa yawa kuma na tabbatar kuma babu wani matsala tsakanina da sauran ƴan uwana kowa an bashi bayan kotu ta ce ta rushe gado sai muka yi appeal babban kotu ta jiha yanda shi kiran kadi na yanzu wanda ke zauna akan kujera yanzu shi da kansa yayi wannan shari'a sai ya biya mata bukata ya ce ya kwace gadon mu gida sukutun ya bata ita kadai ni da kaina ne tattaki na je ofisinsa na gabatar da kaina na ce masa ranka ya dade ga abin da ke tafi da ni ga abin da ke faruwa amma ga irin yanda aka mana shari'a budan bakinsa sai ya ce mun ai shi bai gane yanda shari'a yake bane amma domin haka mu je mu yi appeal yawa mu je mu yi appeal wanda yake da ya bamu daman yin appeal ko yanda doka ya bamu dama kwana 90 ne a cikin sati biyu nayi appeal kuma duk da haka ban yi kasa a gwiwa ba sai da na dawo wajensa nace masa mun yi appeal ce shikenan amma abin mamaki kaga wannan ita ce takardan appeal ga takardan appeal nan ga receipt din appeal nan ga motion din appeal nan ga ranan da aka yi appeal muka nemi record akwai chief inspector wanda yake ashe su suna ta kokari wanda mun san meye dalili ba mun yi nayi dukkan iya kokari na dan a bamu record ya zama record suka ki su bamu record ana nan sai kawai kotun Angonjaki karkashin wani alkali wanda ake ce masa Tukur Sale sai ya sake turo takarda kan cewa lalle mu zo kawai mu ba da ki din wannan gida muka zo masa da takardu na cewa mun yi appeal akan kaida ga takardun mu na appeal ga komai bayan ya karba ya gani sai ya ce to shi zai duba sai wani sati bayan wani sati Allah ya kai mu mun dawo kotu sai yace ba abin da zai hana shi yanke shari'a duda wannan appeal ga takarda kaman yanda kai kake gani kake sauraro na ga takarda a hannuna yawa original copy
Malam Nura Suleiman kenan a kasance da mu a shiri na gaba domin jin yadda wannan batu ya ci gaba da zamowa tamkar wani batu na almara a huta lafiya